Kano wanda aka shigo da shi cikin kotun da misalin karfe 10:15 na safi ya ce ba shi da wani laifi daga dukkan zarge-zarge da gwamnatin Najeriya ke yi masa. Yana ne cewa sabbin zarge-zargen da aka kara na kama da na baya, inda shi Kano ya dage da cewa sai kotu ta saurari bukatarsa na farko da yake kalubalantar cancantar tuhumar da ake masa. A nasa bangare, jagoran lauyoyin shugaban kungiyar IPOB din Mike Ozekwome yana da yakinin cewa da zarar kotu ta yi aikin nazari ne zurfi kan zarge-zargen da ake yi wa Kano, za ta bada bailin shi wanda ake zargin ba tare da wasu sharuɗa ba.
By the time the judge dispassionately examined the step-by-step destruction of this count, she will go to the next stage, which is to grant us the no valid counts in the charge to defend. She should dismiss all of them, charge and acquit in the count.
Baya ga Kanin ya kammala kyan amsa laifi da kuma neman a saurari bukatarsa ta farko, lauyan masu shigar da kara wato labaran magaji ya shaida wa kotun cewa a shirye yake ya ci gaba da shari'ar kawo shaidu biyu da za su ba da shaida kan shi wanda ake tuhumar. Kazalika, lauyan gwamnatin ya bayyana mamaki kan yadda Kano ya nisanta kansa da batun shi mamba ne a kungiyar IPOB.
What I want to tell Nigerians is that they are fully ready. And one thing that is very interesting that Nigerians have been looking out for is the fact that one of the counts suggesting that the defendant Nnamdi Kanu is a member of IPOB and he vehemently denied being a member of IPOB. That is very curious. And we urge Nigerians to see us through how we are going to prove all those charges against the defendant in no time to come.
Kotun dai karkashin jagorancin mai shari'a Binta Nyako ta amince da a saurari bukatun da ke gabanta a gani da cancantar tuhumar Kano, inda ta dage shari'ar zuwa ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa. A wani bangare kuma, kungiyar wan Najeriya karkashin jagorancin Muhammad Sali ta sake fitowa yau, inda ta ce
abin da ya fito da mu shi ne mun fito mu kira ga dukkan ɗan ƙasa cewa su taho nan su zo su same mu, duk wani wanda ya zo ya ce shi zai raba ƙasar nan mu tsaya a kan wannan al'amari, kuma ba za mu gina ƙasa a kan ƙabilanci da bambancin addini ba, wannan ba zai yiwu ba. Har wani zai iya fitowa a nan wai ya zo a nan ya ce a sake Nnamdi Kanu har a je ma a samu shugaban ƙasa a yi ido biyu da shi, ana gaya masa cewa a sake shi ba ma tare da wani tuhuma ko wani tambaya ba, wannan ba daidai ba ne. Muna nan muna bin zaman, kuma za mu yi zaman Grishan a nan har zuwa ƙarshen ƙaran nan.
My name is Chibuka Chizoma Ofebu. I can't associate so that is my fellow patriot to denounce Nnamdi Kanu and his terrorism, his atrocities, the destruction, the carnage he has brought in our land. What he's running is a scam, is an insult to Igbo people.
Wani ɗan ƙabilar Igbo kenan yana kira ga masu kishin ƙasa daga yankinsu da su fito su nesanta kansu daga haramtacciyar kungiyar IPOB da shugabanta Nnamdi Kanu. Yana mai cewa yaudarar mutane shi Kano ɗin ke yi kawai. Bima Abdullahi, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.